Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon VOA Africa 102.5 da amfani da sarauniya da fara'a da kuma Nomad da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a koda yaushe akan voahausa.com. Masauraran mu assalamu alaikum barkamu da yau ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Fabrairun shekara ta 2017. Ni ne Sarfila Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai.
To Sarfilu, sakataren tsaron Amurka James Mattis ya kai ziyara yankin Asia, ziyararsa ta farko kasashen ƙetare tunda aka bashi wannan mukami. Sabo jakada Amurka a Majalisar Dinkin Duniya ne ke hali ta kushe matakin sojin da Rasha ke dauka a gabashin Ukraine, ta kuma ce takunkuman da aka kakabawa kasar zai ci gaba da aiki. Kana shugaban kasar Angola Jose Eduardo dos Santos ya faɗa yau Juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabanci ba.
Kanin labaran kenan aka ji. Rundunar sojan ruwan Najeriya ta bayyana aikace-aikacen da ta yi na shekarar da ta gabata. Kowane irin ayyuka ne suka yi?
Mun kwaci mai crude oil kenan a matsayin biliyan 420 a shekarar da ta wuce, kuma bugu da ƙari crude da muka kwaci ya kai kan 180,000.
Muna dauke da cikakken bayani kan wannan. A ƙasar jamhuriyar Niger kuma, jami'ai da ke ƙarƙashin hukumomin birnin Yamai ne suka tashi tsaye don neman a biya su haƙƙinsu. Ma'aikatan dai sun haɗa da
masu aiki a office da masu gadin makwantai da masu aiki a mutuware da masu ayyukan tsaftace gari da sauransu sun yanke shawarar ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙarsu ta cimma ruwa.
Za kuma ku ji jakadan Amurka da ke ƙasar kamar ne ya kai wa shugaba Paul Biya ziyara. Ko menene dalilin ziyarar?
Na zo ne domin in miƙa ta'aziyya ta wanda ƙasata ta umarce ni da na yi wa Biya, kuma muna jinjinawa dakarun tsaron ƙasar Kamaru wajen hoɓasan da suke yi.
Haka kuma muna tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo zai gabatar, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bayyana a birnin Tokyo yau Juma'a cewa Amurka tana tare da Japan 100%.
I want there to be no misunderstanding during the transition in Washington that we stand firmly 100% shoulder to shoulder.
Yace yayin da sabuwar gwamnati ke kama madafin iko a Washington, ina so in ku fahimci cewa muna tare da kai da kuma al'ummar Japan 100%, Mr. Prime Minister. Mattis ya bayyana haka ne yayin ganawa da Prime Minister Shinzo Abe a tafiyarsa ta farko tun da ya zama shugaban ma'aikatar tsaron Amurka. Abe ya yaba ziyarar ta Mattis da ya kai yayin da shugaban ƙasar ta Japan yake shirin kai ziyara Washington mako mai zuwa. Ya ce kasancewa sakatare Mattis ya zaɓi gabashin Asiya da Japan su kasance ƙasashen da ya kai ziyara a farko a ƙasashen ƙetare ya nuna yadda gwamnatin Amurka ta ɗauki dangantakarta da Japan da muhimmanci. Tun farko yau Juma'a a Koriya ta Kudu, Mattis ya bayyana cewa za a mai da martani yadda ya kamata idan Koriya ta Arewa ta kai wa Amurka ko kuma abokan ƙawancenta harin nukiliya ko da wani iri ne. Ya kai ziyara Koriya ta Kudu da kuma Japan ne domin ƙarfafa ƙasashen na Asiya dangantakarsu da Washington.
Sabuwar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine jiya Alhamis. Ta ce takunkumin da Amurka ta kakabawa kasar zai ci gaba da aiki. Nikki Haley ta faɗa a yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tun da aka tabbatar da ita a matsayin wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa ta wakilci Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya, cewa muna son inganta dangantakarmu da Rasha, amma abin da ke faruwa a gabashin Ukraine wani abu ne da ake buƙata a fito ƙarara a yi Allah wadai da matakin da Rasha ta ɗauka. Haley ta ce ba za a janye takunkumin da Amurka ta kakabawa Rasha ba sai Rasha ta mai da ikon yankin Crimea da ta mamaye a Kiev. Tun farkon jiya Alhamis, sakataren Baitulmalin Amurka ya sanar da sassautawar waɗansu ƙa'idoji da suka shafi harkar kasuwanci da kuma tsaron Rasha duk da takunkumin harkokin sadarwa na internet da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya sanya wa Rasha.
To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa an yi wa Iran kashedi a hukumance akan gwajin makami masu linzami da ta yi cewa za a iya ɗaukar kowane irin mataki akan Tehran. A cikin saƙonni da ya tura ta Twitter, Trump ya kuma ci gaba da kushewa yarjejeniyar da Amurka da manyan ƙasashen duniya biyar suka cimma na dakatar da ayyukan nukiliyan Iran, ita kuma a saka mata da sassauta takunkuman da aka kakaba mata. Yace kamata yayi Iran ta gode da cimma wannan yarjejeniyar, yace ƙasar tana shirin durƙushewa kafin a sakar mata biliyoyin dala. Daga baya yake amsa tambayar wani ɗan jarida da ya tambaya ko yana yiwuwa ɗauki matakin soja yayin ganawa da shugabannin kamfanin babura na Harley Davidson da ƙungiyar ma'aikata, sai Trump yace ana iya ɗaukar kowane irin mataki. Yarjejeniyar da aka cimma ta buƙaci Iran ta rage ayyukanta na nukiliya, ta mai da cibiyoyin aikin nukiliyanta na gudanar da waɗansu ayyuka na daban.
Shugaban ƙasar Angola Jose Eduardo dos Santos ya faɗa a yau Juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabanci ba bana, abinda zai kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 38. Dos Santos ya shaida wa wani taron jam'iyya mai mulki MPLA cewa ministan tsaron ƙasar Jose Lorenzo shi ne zai kasance ɗan takarar jam'iyyar na farko a zaben da za a gudanar a watan Agusta. Dos Santos ɗan shekaru 74 ya bayyana a lokutan baya cewa zai sauka daga kan karagar mulki. Ya fara shugabancin ƙasar Angola a watan Satumba shekara ta 1979. Ya kasance shugaban ƙasar Afirka na biyu a jerin waɗanda suka fi dacewa a bisa karagar mulki bayan Teodoro Obiang na Equatorial Guinea. A ƙarƙashin shugabancin Dos Santos, Angola ta samu maƙudan kuɗaɗen shiga daga albarkatun mai, ta kuma kawo ƙarshen yaƙin basasa, sai dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suna zargin ta rike ta haƙƙin bil'adama da kuma ƙazamin azurta kansa. Watan da ya gabata, mujallar Forbes ta ambaci 'yar shugaban ƙasar Isabel Dos Santos a matsayin wadda ta fi kowace mace arziki a nahiyar Afirka, inda ta mallaki dala miliyan 320.
Daga ƙarshe, jami'an arewa maso gabashin Afghanistan sun ce wani da ake kyautata zaton mayaƙin ƙungiyar Taliban ne ya kashe aƙalla 'yan sanda 8 'yan kwanaki bayan da ya saranda ya shiga aikin 'yan sanda. Kisan da aka yi a cikin dare ya auku ne a wani gari wurin binciken tsaro da ke yankin Almar a lardin Ferab. Kakakin rundunar 'yan sanda na yankin Karim Yorosh ya shaida murya Amurka yau Juma'a cewa maharin ya kwashe dukkan makamai da alburusai daga ofishin 'yan sandan kafin ya arce. Ya ce galibin waɗanda aka kashe sun fito ne daga zuriya ɗaya. An kuma ce mayaƙin Taliban ɗin ya yi saranda ga rundunar 'yan sandan ne 'yan kwanaki, wato kwanaki 15 da suka shige, ya kuma koma cikin mayaƙan bayan kai wannan hari.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Rundunar sojan ruwan Najeriya ta yi bayani akan aikace-aikacenta na shekarar ta gabata, inda ta ce ta kwace ɗanyen mai na dizel na kimanin naira miliyan 420. Ga rahoton Hassan Mai na kaina daga Abuja.
Da yake bayani dangane da nasarorin da suka samu a shekara ta 2016, babban hafsan hafsoshin sojojin ruwan Najeriya, Vice Admiral Ibok Ite Ikwe Ibas, ya ce sojojin ruwan kasar sun kai farmaki tare da gurguza haramtattun matattun mai guda 181 da kwale-kwalen da ake fasakwarin mai da su har guda 263. Aka kuma damƙe mutane waɗanda ake zargi guda 784 da ake zargi da laifuka daban-daban a cikin ruwa. Kazalika, Admiral Ibok Ibas ya ce mayakan ruwan Najeriya sun kuma kwace bindigogi 468 da rasasai 1659. Daraktan watsa labarai na hedikwatar sojojin ruwan Najeriya, Navy Captain Suleiman Dahun, ya min karin bayani.
Mun kwace mai crude oil kenan ko da diesel a matsayin biliyan 420 a shekarar da ta wuce, kuma bugu da kari crude da muka kwace daga hannun wayannan ɗan malaki da suke mana manakifa ya kai kan 1,810.75, kuma an sake kwace diesel da ya kai metric ton 1,178.
Duba da ci gaba da ta'addancin tsagerun yankin Niger Delta, ko akwai ƙarin matakai da sojin ruwan ke ɗauka a halin yanzu?
Farko dai mun ƙara jiragen da za su iya shiga cikin wayannan guraren. Ka san Niger Delta suna da rivers da creek, dole sai kun samu jirage na musamman. Kwanakin baya in ka tuna, chief of the naval staff ya sa an sai wajen sabbin jiragen guda 80 da ake kira epinal boats za su iya shiga duk lunguna na cikin Niger Delta, saboda su frustrating activities ayyukan da wayannan mutanen ke yi. Bugu da kai, sati da ya wuce shi acting president Professor Yemi Osinbajo ya kaddamar da wani takarda da ake kira operating procedure on arrest, detention and prosecution of vessels and persons in Nigeria's maritime environment. Wannan takardan yunkuri ne da duk wayansu masana'antun agencies da suke aiki a maritime environment na Nigeria suka ba da gudumawa, saboda a tabbatar cewa an rage matsalolin da ake.
Navy Captain Suleiman Dahun, director watsa labarai a hedikwatar sojojin ruwan Nigeria. A cewar kwararre kan sha'anin ruwa, Comrade Abubakar Abdulsalam, samar da sabbin jiragen sojojin ruwan ya zo daidai lokacin da ake bukata.
Wannan jiragen din zuwansu ya zo a lokacin da ake bukata, kasancewa kuma an samu shugabannin su sojojin ruwan kansu masu kishi ne, kuma sun tura waɗanda suke da kwarewa, kuma sun ɗebo kayan aiki. Wannan duka wani abu ne wanda zai kawo kasan ci gaba, kuma zai taimaka wa su kansu wannan jami'an tsaron da wajen ayyukan su kare kasan daga ƴan fasikoyi akan ruwa. Kuma idan ka je ka ga a zahirance yadda suke gudanar da ayyukan su yanzu, ya sha bamban da duk wani wanda ya san yadda sojojin ruwa ke gudanar da ayyukan su a baya.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, babu ni sai Allah. Alaka sai maji soja ko gidan su ko dada.
A gaida Hassan. Daga Najeriya kuma sai makwabciyar ta Niger, inda ma'aikatan magajin garin birnin Yamai suka kudur aniyar shiga yajin aikin kwanaki 5 don neman a biya su albashin su har na tsawon watanni 7. Ga Salamu Mina Barma da ƙarin bayani.
Jami'ai sama da 1000 da ke ƙarƙashin hukumomin birnin Yamai ne yake fama da wannan matsala ta rashin albashi, waɗanda a cewar su marabin su da samun biya tun a watan Yunin 2016 saboda abinda ma'aikatar magajin gari ta kira rashin kuɗi a aljihun gwamnati. Rashin fahimtar da aka samu tsakanin ma'aikanta da shugabannin kungiyar Sakotene ta Jami'an Meri a tantaunawar su ta baya-bayan nan ta sa shugabannin kungiyar Kwadagon kiran taro don sanar da magoya bayan su halin da ake ciki domin sake duba ta inda za su bullowa wannan matsala. Malam Hassan Jawando Usman na daga cikin shugabannin kungiyar Sakotene.
To lalle wannan rakon da kin da president da conseil de gouverneur ne bata bada wata armashi ba. Tunda dai mu niyyarmu da muka tayi don a samu wani abu a zo a biya ma'aikata, malusuma kamar yadda muka gane dai abin kamar har wata guda ne, orke mu wata 7 ne muke binsu. To cikin wata 7 an baku wata guda ba ta yi ba, mun ce su yi kokari a nemi ko da wata 3, kuma sai muna sirsuwar ga grafikin. To an san nan zuwa kaɗan an sun kawo wata 3, babu laifi muna iya ajiya mu yi aiki. To shi yasa muka kirawo duka ma'aikata mu kwatanta musu rakonta kin da muka yi da prime minister.
A ƙarshen wannan taro, ɗaukacin ma'aikatan na Meri da suka haɗa da masu aiki a office da masu gadin makwantai da masu aiki a mutuware da masu ayyukan tsaftace da sauransu sun yanke shawarar ci gaba da gwagwarmaya har sai haƙar su ta cimma ruwa.
Yanzu mun aje préavis de grève na 5 jours du lundi au vendredi, mardi mun aje mun déposer un demande de marche daga ville de Jamé zuwa ministère de l'intérieur in sun yarda in Allah ya yarda. To amma in ba ai akwai da marche kin ba grève kin tana nan.
Kwa makon jema, jami'an ma'aikatar magajin garin na Yamai sun gudanar da yajin aiki haɗe da zaman dirshan, wanda ya sa hukumomi suka kira su don tantaunawa, sai dai an watse baram-baram. A watan Oktoban da ya gabata, wasu kansilolin majalisar mashawartan birnin Yamai sun shigar da takardar buƙatar tsige magajin garin Yamai Hassan Saidu daga mukaminsa, saboda maganar nan ta rashin biyan albashin ma'aikata. Sai dai daga bisani sun janye wannan buƙata bayan tsoma bakin gwamnatin jiha. Yanzu haka da dama daga cikin waɗannan ma'aikata sun fara fuskantar hushin masu gidajen haya da dai wasu matsaloli na rayuwar yau da kullum. Domin warware wannan matsala, hukumomi sun zo da shawarar biyan bashin albashin ma'aikatan da filayen gini. Sai dai ƙungiyoyin ma'aikatan suka ce wannan shawara bata kwanta musu ba, saboda a cewarsu waɗannan filaye ba za su yi wata darajar kirki ba a kasuwanni. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wagai cuci ba Allah, wagai zagi ba Allah, wanda i cuci ba Allah.
A gai da Sule daga Niger, kuma sai kasar Kamaru, inda jakadan kasar Amurka ya ziyarci shugaba Paul Biya domin yi masa ta'aziyya na rashin sojoji hudu da kasar ta yi, da kuma jinjinawa dakarun Kamaru kan kokarinsu a yaki da Boko Haram.
Jakadan kasar Amurka mazauni a kasar Jamhuriyar Kamaru, Emmanuel Steve Rosa, ya je yi wa shugaban kasar Kamaru ta'aziyya a fadarsa da ke birnin kasar Yaounde. Kasancewar kasar ta rasa manyan dakarun tsaronta guda hudu, cikinsu har da janar guda daya mai kula da dakarun tsaro masu yaƙi da Boko Haram a can jihar Arewa mai nisa. An da suka tattauna da shugaban kasar ta Kamaru na tsawon awa guda. Jakada Rosa:
J'ai également exprimé mon sincère et profonde condoléance à la mort du général Poggi et de ses trois camarades dans le tragique accident d'hélicoptère du mois dernier. Nous avons discuté de notre partenariat continu et réussi dans la guerre contre Boko Haram. Je les félicite pour le succès des forces armées camerounaises.
Na zo ne domin in miƙa ta'aziyyata wanda ƙasata ta umarce ni da na yi wa Biya, kuma muna jinjinawa dakarun tsaron ƙasar Kamaru wajen hoɓasan da suke yi na yaƙar maharan Boko Haram. Kana mun tattauna kan yanda ƙasashen namu guda biyu za su ci gaba da ƙarfafa danƙon zumuncin da ke tsakaninsu. Na tambayi Jakada Rosa ko yaya yake ganin rikicin 'yan awaren ɓangaren Ingilishi.
C'est un affaire domestique, c'est pas pour nous de discuter, mais de l'autre côté, nous sommes très heureux de voir effort, dialogue et contre la violence.
Wannan al'amarin na gwamnatin kasar Kamaru ne, amma muna fatan za a warware rikicin cikin ruwan sanyi, kuma dole ne a kyautata 'yancin bil'adama. Ko da yake har yanzu dai wannan bangaren suna fama da rashin kafafen yada labarai na zamani kamar WhatsApp, Facebook da kuma Twitter. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gai da Awal, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 10:17 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. Masu haro shin ko kun san cewa ƙalla marasa lafiya miliyan 11 ne ke tafiye-tafiye zuwa ƙasashe daban-daban kowace shekara a duk faɗin duniya domin neman magani, saboda ba za su iya biyan kuɗaɗen asibitin ƙasashensu ba, ko kuma suna neman ƙwararrun likitoci? Kuma shin ko kun san cewa Amurka ma na fita zuwa wasu ƙasashe domin neman magani? Yau kan waɗannan batutuwa za mu tattauna a shirinmu na duniyar Amurka. Sunana Mahmud Lalo. To, wani bincike da kamfanin Visa da masana tattalin arziki a Oxford suka gudanar ya nuna cewa bisa wasu dalilai da suka hada da al'ummomin da ke da mutane masu yawan shekaru da kuma ci gaba da aka samu a fannin sufuri tsakanin ƙasa da ƙasa, fannin tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje domin neman magani zai bunƙasa ta yadda za a riƙa kashe aƙalla dala biliyan 439 a kowace shekara. Yanzu haka dai akwai wasu kamfanoni da suka shahara wajen samar wa marasa lafiya hanyoyin tafiya zuwa ƙasashen waje domin neman magani. Robert Page shi ne shugaban kamfanin MedRepublic da ke haɗa marasa lafiya da likitoci a ƙasashen waje, wanda ke da ofishi a birnin Los Angeles da ke nan Amurka.
Muna da manhajar da ke taimakawa marasa lafiya wajen neman likitoci kai tsaye su kuma yi magana da su. Ƙasar da aka fi zuwa a duniya neman magani ita ce ƙasar Thailand, ta biyu kuma nan Amurka, ƙasar da ta fi kowace ƙwarewa a fannin kiwon lafiya a duk duniya.
Amma duk da haka,
Amurka kusan miliyan 2 ne ke fita neman magani a wasu kasashe a duk shekara saboda tsadar aikin tiyata a nan kasar.
Amurkawa sun fita zuwa Mexico saboda makwabtaka da kuma alakar da kasashen suke da ita. An kofi zuwa ne neman maganin cutar sankara ko kuma cancer.
Har ila yau Amurkawa da dama sukan yi tafiya zuwa wasu kasashe domin neman magani a fannin tiyata da na hakuri da dai sauransu kamar yadda Suzy Pozzo ta ce.
A da nauyina ya kai kilo 88, ina ta fama da rashin lafiya iri-iri, amma a nan Amurka aiki na da tsada. Shekaru huɗu da suka gabata sai na yanke shawarar zuwa Puerto Vallarta, sai na tafi Mexico aka yi min tiyata a ciki a wani asibiti.
Yayin da tafiya zuwa wasu ƙasashe domin neman magani ke ci gaba da ƙaruwa, cibiyar nan mai daƙile yaduwar cututtuka a nan Amurka ta yi gargaɗi kan masu bin arha yayin da suke neman magani, abin da ya sa kamfanoni irin su Med Republic suke so su kauce haɗa marasa lafiya da likitoci kai tsaye.
Muna ƙoƙari mu ga cewa mun samar da sahihan bayanan da za su nuna cewa likitan da ke India daidai yake da likitan da yake a nan Amurka.
Masu bincike sun gano cewa waɗanda suke da damar samun ingantaccen tsarin kiwon lafiya sun fi waɗanda ke da akasin hakan cikakkiyar lafiya, amma kuma sun gano cewa suna cikin haɗarin sauran mutuwa saboda yin amfani da magani ba bisa ka'ida ba. Da waɗanda mai yiwuwa za su mutu saboda ciwon siga da sauran manyan cututtuka. Dr. Christopher Murray da wasu ƙwararru a Jami'ar Washington sun yi bitar takardun shaidar mutuwar sama da mutane 3,000 a ƙananan hukumomin Amurka har na tsawon shekaru 34.
Mun gano cewa ana samun bambancin abin da ke haddasa mutuwa a sassa daban-daban na ƙasar nan. Misali, a yammacin Amurka an fi mutuwa sanadiyyar kwadace-kwadace idan aka kwatanta da kudu maso gabashin Amurka, inda aka fi mutuwa sanadiyyar ciwon zuciya. Sannan an fi mutuwa a yammacin Virginia da Kentucky dalilin amfani da muggan ƙwayoyi.
A duk faɗin Amurka, ciwon zuciya shi ne ya fi haddasa mutuwar mutane, amma kuma haɗarin kamuwa da ciwon na zuciya da sauran cututtuka ya bambanta tsakanin yankunan Amurka, wanda hakan ya nuna ƙarara irin giɓin da ake da shi na cututtuka a ƙasar.
We really need to understand why.
Akwai buƙatar mu gane me ke kawo bambancin tsawon rayuwa tsakanin mutane da kuma dalilan da ke sa yara da matasa da sauran manyan mutane suke mutuwa a wani shanlin rayuwa a al'ummomi daban-daban na ƙasar nan.
Kowace jiha a Amurka dai an kasa ta zuwa ƙananan hukumomi ne, wato counties a turance, kuma har ila yau masu bincike sun gano cewa akwai bambancin matsalolin da ke haddasa rashin lafiya tsakanin ƙananan hukumomin da ke kowace jiha. Kuma taƙi ko kuma giɓin da ake samu tsakanin ƙananan hukumomin na tsawon rayuwar kowace al'umma na ci gaba da faɗaɗa. To a dai ɓangaren kuma, a ranar Larabar ta gabata ne muryar Amurka ta cika shekaru 75 da kafuwa. Kafar yaɗa labaran da aka buɗe makonni kaɗan bayan da Amurka ta shiga yaƙin duniya na biyu. An kuma fara yaɗa labaran ne a wani ɗakin watsa labarai da ke New York a ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 1942. Amanda Bennett ita ce daraktar muryar Amurka. Kafar yaɗa labaran da take watsa shirye-shiryenta a kafofin rediyo da talabijin da shafukan sada zumunta daban-daban.
When I came here to be director of Voice of America, I knew.
Lokacin da na zo nan a zaman daraktar muryar Amurka, na san cewa zan buɗe wani sabon babi na daban mai ban sha'awa aikina na 'yar jarida. Abin da ban yi tunani ba shi ne yadda na zamo ina mai alfahari da abubuwan da na iske. Akwai tarin 'yan jaridu daga sassan duniya daban-daban waɗanda suka zo daga ƙasashen duniya inda 'yan jaridu ba su da walwala. Saboda haka sun san abin da ya kawo su duk sa'ad da suka shigo aiki da safe. Sun san abin da aikin jarida ya ƙunsa. To yanzu mun kwashe shekaru 75 muna watsa sahihan labarai a faɗin duniya, yayin da kuma muka doshi wasu shekaru 75 masu zuwa, ni na yi imani abin da muke yi yana da matuƙar mahimmanci, kuma mahimmancinsa zai ƙaru ƙwarai da gaske. Wannan ya ƙara tunatar da ni ainihin abin da ya kai ni ga aikin jarida, saboda ba ƙaramin mahimmanci samun walwalar 'yan jarida yake da shi ba ga kowace al'umma a duniya.
Masu sauraro da aka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani lokaci idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri, ni Muhammad Lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Za mu fara ne da sakon Hafizu Balaraba Gusau wanda ya ce hakika shirin rage farashin abinci abu ne mai kyau. Muna fatan za a ba gwamnati haɗin kai wajen tabbatar da wannan tsarin domin sauƙaƙawa al'ummar ƙasa. Salam VOA Hausa, wajen mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Oshibanjo na rage tsadar kayan abinci ga talakawan Najeriya, wannan abun yayi daidai. Muna fata kullai za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Abdulsalam Abdulsalam Dambam. Salam VOA Hausa. Muna taya ministan harkokin wajen Chadi Musa Faki munna samun shugabancin kungiyar kasashen Afirka ta AU. Da fatan zai mai da hankalinsa wajen ci gaban nahiyar. Sai sakon Abbas Alhaji Abbas Baffa Chaleɓi Bauchin Najeriya, wanda ya ce matakin da hukumar kare haɗura ta ƙasa wato Road Safety ta ɗauka akan motocin haya na ƙayyade musu gudun da za su yi. Wannan matakin yayi daidai. Amma wani hanzari ba gudu ba. Ina a kwana kan motocin gwamnati da masu zaman kansu. Domin mun ji babu su a cikin wannan tsari, muna fatan wannan lamari zai shafi kowane fanni na tuki a faɗin ƙasa ta Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. Yabon gwani ya zama dole. Dan Allah ku bamu dama mu jinjinawa tashar da muke alfahari da ita wato muryar Amurka. Bisa cika shekaru 75 da ta yi. Tana yaɗa shirye-shirye masu ƙayatarwa, faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa. Allah ya ci gaba da yi muku jagora a duk harkokinku na yau da kullum da duk ma'aikatanku. Wannan saƙo ya fito ne daga Sani mai lange-lange Yalwaya Wuri da Hamza Galadima Bunnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta ya wuri. Sai kuma saƙon Buba mai gora gashuwa da Muhammadu Kasko Shamakawa. Waɗanda suka ce za mu yi amfani da wannan dama don mu jawo hankalin gwamnatin Najeriya kuma mu ba ta shawara akan yadda muka ji za ta kafa wani kwamiti na karya kayan masarufi da abinci a Najeriya. Mu dai a ganin mu odar kayayyakin masarufin da abinci ya kamata gwamnati ta yi sai ta baza a kasuwanni ta kare farashi. A haka ne kayayyakin zai rage farashi ta hanyar sauki ba tare da an cutar da ƙananan 'yan kasuwa ba.
To yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karin a taƙaice.
Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bayyana a birnin Tokyo yau Juma'a cewa Amurka tana tare da Japan 100%. Ya ce yayin da sabuwar gwamnati ke kama madafin iko a Washington, ina so ka fahimci cewa muna tare da kai da kuma al'ummar Japan 100%, Mr. Prime Minister. Mattis ya bayyana haka ne yayin ganawarsa da Prime Minister Shinzo Abe a tafiyarsa ta farko tun da ya zama shugaban ma'aikatar tsaron Amurka. Abe ya yaba ziyarar ta Mattis da ya kai yayin da shugaban ƙasar ta Japan yake shirin kai ziyara Washington mako mai zuwa. Sabuwar jakadar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya ta kushe matakin sojin da Rasha ke ɗauka a gabashin Ukraine. Ta ce takunkuman da Amurka ta ƙaƙaba wa ƙasar zai ci gaba da aiki. Nikki Haley ta faɗa yayin zamanta na farko a kwamitin sulhu tunda aka tabbatar da ita a matsayin wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa ta wakilci Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya cewa muna son inganta dangantakarmu da Rasha, amma abin da ke faruwa a gabashin Ukraine wani abu ne da ake bukata a fita ƙarar a yi Allah wadai da shi da matakin da Rasha take ɗauka. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Alhamis cewa an yi wa Iran kashedi a hukumance akan gwajin makami mai linzami da ta yi cewa za a iya ɗaukar kowane irin mataki akan Tehran. A cikin saƙonsa da ya tura ta Twitter, Trump ya kuma ci gaba da kushe wa yarjejeniyar da Amurka da manyan ƙasashen duniya biyar suka cimma na dakatar da ayyukan nukiliyan Iran, ita kuma a saka mata da sassauta takunkuman da aka ƙaƙaba mata. Ya ce kamata ma ya yi Iran ta gode da cimma wannan yarjejeniyar, ya ce ƙasar tana shirin durƙushewa kafin a sakar mata biliyoyin dala. Shugaban ƙasar Angola Jose Eduardo dos Santos ya faɗa yau Juma'a cewa ba zai sake neman wani wa'adin shugabanci ba bana abinda zai kawo ƙarshen mulkinsa na kusan shekaru 38. Dos Santos ya shaida wa wani taron jam'iyyar mai mulki MLPA cewa matsayin wato ministan tsaron ƙasar shi ne zai kasance ɗan takarar jam'iyyar.
To madalla masu sauraron mu, anan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amaradin Grace Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma Fasil wanda ya haɗa shirin da bada umarni da ma injiniyanmu na yau Musa Jan. Ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa a huta lafiya, amma kar ku kashe rediyonku domin Usman, Maryam da Safinatu na nan tafe da shirin yau da gobe, shirin matasa.